الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ban sani ba sabon wata ya kama to 30 yau 30 go to 30 ga watan al-Muharram hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 25 ga watan bakwai miladiya ta 2025 kamar yanda dai muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda wanda ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano dan ci gaba da karatu da muka saba din mako mako a wannan lokaci alhamdulillah kamar yanda sanarwa ta gabata mun gama littafin ahkamu birrul walidain na Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid ina ganin tun kafin a sallah kenan ko azumi tun kafin azumi ko kuma muka yi alkawari insha Allah zamu karanta littafin Jami'u Tirmidhi na al-Imam Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala to kuma muka dan bada dama dan yan uwa su mallaka kuma Allah cikin hikimarsa an samu hanyoyi na saukaka wa yan uwa wajen su mallaka din akwai yan uwan da suka siyo wasu kwafi suka ce a raba waɗanda ake ganin suna da himmar zuwa gurin karatun kuma kila cire kuɗin a siya zai dan yi musu nauyi sannan kuma akwai anan masallaci Alhaji Saminu shi ma yayi wani ainihin wato babban aiki ta hanyar rage wato kuɗin shi littafin wato daga 10,000 kamar biyu yace duk wanda ya kawo rabi insha Allah za a cika masa rabi kuma shi ma naga duk wasu cikin yan uwa su ba sun samu damar mallaka ta wannan hanyar to duk wanda dai ya bada kowace irin gudunmawa wajen ganin yan uwa sun mallaki wannan littafi Allah ya saka musu da alkhairi da abinda za mu karanta tun daga farko har zuwa ƙarshe Allah ta'ala ya sa su a cikin wato a cikin ladan Allah kuma ya dora musu a cikin mizani sannan Allah madaukakin sarki ya yawaita irin waɗannan domin abun ya zama sai addu'a a rayuwar ta yi nauyi musamman ga kowa da kowa hususan kuma ga ɗaliban ilimi wato ta yi nauyi ga kowa da kowa musamman kuma ga ɗaliban ilimi wanda dama galibin rayuwarsu sun shagaltu da ƙoƙarin koyo da koyarwa to zaka samu al'amari ya danfi musu nauyi kuma arziki ainihin wato zamani da komai ya tsefe da littafai irin waɗannan na addini za ka ga kuɗi ɗan kaɗan in ka je kasuwa sai ka sai littafi kamar irin wannan mai mujalladi ɗaya a baya sai ka ga zai wahala ga littafi ya kai 1,000 sai dai ka dinga jana 700 800 900 ba kowane littafi ne yake hawa da 1,000 ba amma yanzu ga shi mujalladi guda ana maganar 10,012 to kaga lallai karatun zai zamana lallai sai mawadata sun sako hannu wajen yin wannan babban jihadi wajen taimakawa ɗaliban ilimi wajen mallakar littafai na addini soft copy ba zai wadatar ba a ce a waya mutum zai dinga buɗa yana karanta duk da cewa shi ma hanya ce da mutum zai iya karatu amma gaskiya mun fi gamsuwa da ɗalibai su saba da hard copy din ya zamana mutum yana da hard copy din, babu laifi idan mutum yana halin tafiya ko baya kusa da littafi ko baya kusa da library dinsa, ya bude waya don karanta wani littafi ko duba wata matsala. Amma indai mutum yana da imkaniya da zai bude hard copy, to wannan gaskiya na farko akwai albarkar shi kansa daukan littafi din da bude shafukansa, sannan ya fi saukin karatu domin gano wuri cikin kankanin lokaci fiye da waya. Yanzu aka ce ka bude shafi na kaza ko wata matsalar ma kana son ka ga inda take, kila in a littafi ne da ka duba fihirisa, to zai maka sauki kawai ka koma shafi na kaza nan da nan ka bude da sauransu. Da haka dai wannan juhudi da ƴan uwa suka yi wajen samar da wannan littafi da malamin tafai da aka samar a baya ta irin wannan hanyar, da waɗanda kila za a samar ta irin wannan hanyar a nan gaba, to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka ƴan uwan da suke wannan da alkhairi, sannan muna shajja sauran ƴan uwa su ma su shiga cikin wannan tsari na samar da irin wannan hanya ta sauƙaƙa wa ɗaliban ilimi mallakar littafi, ko dai a siya a bayar fi sabilillah ko kuma a rage kuɗin. Wannan gaskiya tsari ne wanda yake mai ban sha'awa sosai. Allah ta'ala ya yawaita mana irinsu, Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Sannan sanarwa ta biyu, akwai kofi na masallaci wanda tun kamar satin da ya gabata na ji ko sati biyu ma an sanar cewa masallaci su ma ana buƙatar ajiye na masallaci, saboda ainihin wato ƴanci rani masu ɗan zuwa haka fisha ko su zo wucewa kan hanya, to kaga wannan insha Allahu za su iya samun damar ɗaukan littafi na masallaci su duba, tunda dama ba a da garantin za su kuma dawowa, ko kuma sai kuma in Allah ta'ala ya sake sa sun waiwayo, to kaga dai ire-irensu za su samu wanda za su duba. Su kuma ƴan uwa ɗalibai wanda muke yau da kullum insha Allahu mallakar nasu na kansu wannan shi muka fi so, kuma alhamdulillah an samar da wannan. Amma ƴan uwan da basu samu, ko dai basu samu waccan gara basar da aka samar da littafin ba, ko kuma basa cikin waɗanda kila suke ma'abuta lazumtar karatun ko da yaushe, to akwai kofi da aka ajiye na masallaci. Kawai abinda muke roƙon ƴan uwa, mu zama ɗaliban ilimi masu aiki da iliminmu. Ba daidai ba ne an ce wannan kofi ne na masallaci, haƙƙin masallaci ne, kada wani ya san wata dabara da zai yi ya ce shi ma dai ko ta halin kaka sai ya mallaka, bari ya ɗauka ya fita da shi. Wannan gaskiya in aka yi haka an yi rashin kyautawa, kuma an yi rashin ladabi. Wanda abinda za mu karanta dai a maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallama ne da ayyukansa a cikin wannan littafi, da haka ba zai zama abu mai ban sha'awa ba a ce mutum ya yi rashin gaskiya wajen ɗaukan wannan littafi na masallaci ya je ya ainihin wato fita da shi. Sannan a yi haƙuri duk sanda aka idar da karatu, su ma'abota jibi da masallaci za su tabbatar da adadin kofin da suka fito da shi ya dawo gaba ɗaya. Ka yi haƙuri in an zo kila ba gama ɗan dudduba ba an ce kawo, saboda an tashi daga karatu, domin aka ce za a kyale kowa sai lokacin da yake so ya dawo da shi, wannan zai ba yi zuwa ga ɓatan littafin. Da haka lokacin da kila muke ƙoƙari kafin a yi sallah a ce in kofi goma aka fito da shi duk kofi goman ya dawo, in 20 ne kofi 20 ɗin ya dawo, to wannan gaskiya shi muka fi buƙatar ƴan uwa su ba da haɗin kai a kai. Kuma kar ka samu ƙaiƙayi a ranka wajen cewa kawo ana so a tattara, amma insha Allahu dai ƴan uwa wanda suke so su mallaki nasu, tun daga waɗannan hanyoyi da muka samar ko aka samu, to insha Allahu ina ganin kamar har yanzu wannan hanyar ba lalle ta zama an rufe ta ba. Insha Allahu in mutum ya kawo rabi, insha Allahu za a cika masa don shi ma ya mallaki nasa. Amma waɗannan kofi wanda za mu ga sunan a markaz a jiki, lalle a kiyaye ɗaukansu da niyyar fita da su. Wannan ya saba wa koyarwa ta addini, ba daidai ba ne. Wannan kenan a bukuje. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon karanta wannan littafi daga farko zuwa ƙarshensa, Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mutuntube da ainihin wato zamiya wajen dukkan abin da za mu karanta. Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai, ya ba mu ikon fahimtar abin da yake daidai, sannan abin da muka karanta muka fahimta Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Kamar yadda aka sani, duk sanda za a karanta wani littafi, to akan yi ƙoƙari wajen karanta kadan ko wani daga cikin tarihin marubucin littafi to wannan shi ma ba za mu bar wannan sunna din ba ya kamata kafin mu fara karatu mu san wane ne wannan mai littafi sannan ayi hakuri muqaddima za ta dan iya tsawo kafin mu shiga cikin littafin kai tsaye saboda littafin yana da wasu khasiyya tasa wato akwai wasu tsare-tsare da littafin ya zo da su da wasu fawaid wanda da buƙatar a abin nan sannan akwai wasu terms da shi Imam Tirmidhi yayi amfani da su a ciki wanda da buƙatar warware in yace kaza ko abu kaza da Imam Tirmidhi ya faɗa a littafin yana nufin kaza ko ga abin da wannan abin yake nufi misali zai yana da wata yana da wani usulubi yace wafil babi ya kamata mu san wafil babu din nan me yake nufi yakan shine kadai yake da tsarin ya kawo hadisi yace hadha hadithun sahihun garibun ko hadha hadithun hasanun sahihun hasanun sahihun garibun ko hadha hadithun sahihun garibun ko hasanun garibun da sauran ire-iren wadannan so insha Allah duk zamu ji zan dan za ku dan yi hakuri za ku ji bana karanta cikin littafin ku zan koma ne cikin sharhin da abin nan Muhammad Abdulrahman Mubarak Furi yayi cikin sharhin da aka yi wannan littafi wanda akwai yana da shuruh da yawa amma dai wanda yake hannuna shine Tuhfatul Ahwazi na shi Al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala so zamu dan dauki bayanan suna da fadi da ya kawo shi Imam Tirmidhi bai wata muqaddima ba kuka duba kawai kuna duba za ku ga ya ce bismillahirrahmanirrahim kawai sai ce babu sai ya shiga to wannan wasu malaman suna da irin wannan tsarin na kawai su yi basmala su fara littafin su wasu kuma suna da tsarin su yi muqaddima kaman Imam Muslim in ka dauki sahihu Muslim za ka ga yayi doguwar muqaddima sosai a cikin littafin kafin a shiga cikin littafin to shi kuma Imam Tirmidhi wasu daga cikin ka'idojin ma sai da ya tafi can karshen littafin a can ya danyi wasu bayanan to shi yasa mu muna ganin zamu dauki bayanan tun a farko dan ya zamanto muna tafiya babu buƙatar sai mun tafi kuma mun kawo wani abu kuma mun yi bayanin sa in muka riga muka gama tun a farkon darasin mu to insha Allah kaga duk inda muka ci karo da wannan ka'idar da mun faɗe ta dalibai za su iya tuno ainihin wato me aka faɗa a wannan shikenan kawai sai mu wuce abu na farko shine tarjama ta Imam At-Tirmidhi rahimahullah Al-Hafiz Ibn Ibn Al-Athir a cikin Jami'ul Usul ya ce huwa Abu Isa shi Imam At-Tirmidhi ana masa alkunya da Abu Isa wato Muhammad Ibn Isa Ibn Saura Ibn Musa Ibn Dhahhak As-Sulami Ad-Darir Al-Bughi At-Tirmidhi Al-Hafiz Al-Mashhur wannan malami Imam At-Tirmidhi ya fi shahara da Abu Isa domin shine kamar alkunyarsa amma sunansa Muhammad Ibn Isa Ibn Saura sannan babban malami ne mashhuri wanda ya wallafa littafin Jami' za mu tattauna game da shin sunan Tirmidhi za a ce ko Jami'u Tirmidhi to kowanne dai aka faɗa ba zai zama abin nan ba amma dai kamar ya fi shahara da Jami'u Tirmidhi duk da naga kamar kofin da ke hannunku sunan Tirmidhi aka sa wa in kana babu wani laifi dan mutum ya kira shi da sunan Tirmidhi amma kamar yadda Imam As-Sana'ani da wato al-Imam Adh-Dhahabi da Asqalani duk waɗannan sun tafi akan cewa wannan littafi ya fi shahara da sunan Jami'u Tirmidhi shi yasa kaga anan ma yace musannifu al-Jami' wato wanda ya wallafa littafin al-Jami'u wa kitabul ilal al-kabir wa shama'il wannan sune kamar in an ce Imam Tirmidhi to zaka yi saurin tuna shi da waɗannan littafan shi Jami'u Tirmidhi din da kuma littafin sa kitabul ilal al-kabir da kuma shama'il wanda yanzu aka yi ikhtisarin sa shama'ilul muhammadiyya ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da ake koyi da su a ilimin hadisi kuma ɗaya ne daga cikin manyan malamai al-huffaz an ce an haifi Imam Abu Isa At-Tirmidhi an haife shi ne a shekara ta 200. A wani kaulin kuma sun ce an haife shi shekara ta 200 ne da tara. Shekara ta 200 da tara. An fahimta ko? Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin At-Tahzib At-Tahzib ya ce Imam Abu Isa At-Tirmidhi Ahdul A'imma ɗaya ne daga cikin manyan jagorori kuma malamai ɗafal bilad wanda ya karaɗe garuruwa kuma wa sami'a khalqan min al-Khurasaniyyin an ce da yawa ɗalibai daga garin Khurasan da Iraq da Hijaz duk sun ji karatu ko sun ji daga Imam Abu Isa At-Tirmidhi sun ambata a wannan littafi cewa wayanda suka yi ruwaya daga Abu Isa Tirmizi akwai irin su Abu Hamid Ahmad ibn Abdullah ibn Dawud Al-Marwazi At-Tajir sannan akwai Al-Haytham ibn Kulayb Ash-Shashi akwai Muhammad ibn Mahbub Abu Al-Abbas Al-Mahbubi Al-Marwazi akwai Imam Ahmad ibn Yusuf An-Nasafi akwai kuma Mahmud ibn Numayr da ɗansa Muhammad ibn Mahmud sannan akwai Muhammad ibn Makki ibn Nuh akwai Abu Ja'far Muhammad ibn Sufyan ibn Nadr akwai Muhammad ibn Al-Mundhir ibn Sa'id Al-Harawi da wasu da dama waɗanda duk sun ji karatu ko sun ji wannan littafi na Jami'u Tirmidhi ma'ana kamar can gaba za mu karanta suwaye ruwat ma'ana wa'inda suka ruwaici wannan littafi na Jami'u Tirmidhi daga Imam At-Tirmidhi to kar ka manta wa'inda da muka lissafa suna daga cikin wa'inda suka ji Jami'u Tirmidhi daga wajen shi ainihin wato Imam Abu Isa Tirmidhi Abu Isa Tirmidhi asalinsa dan kasar Marwa ne kakansa ya taso daga Marwa a lokacin Lays bin Sayyar sai ya zauna a Madina wato cikin birnin Tirmidhi wanda ake kiransa Tirmidhi din da shi to asalin su daga Marwa ne kakansa sai ya taso sai ya zauna a garin Tirmidhi to sai aka haifi Abu Isa Tirmidhi shi a Tirmidhi din kuma anan ya taso Al-Hafiz Adh-Dhahabi a cikin Tazkiratul Huffaz yake cewa sami'a Tirmidhi Tirmidhi ya ji karatu daga wajen manyan malamai kamar Qutaybatu bin Sa'id da Aba Mus'ab da Ibrahima ibn Abdullah al-Harawi da Isma'il ibn Musa as-Suddi da kuma Suwaid ibn Nasr da Ali ibn Hujr da Muhammad ibn Abdul Malik ibn Abi Shawarib da Abdullah bin Muawiya al-Jumahi da ƴan dabakar waɗannan sannan tafaqqaha fil hadith ya kore a ilimin wato hadithi bil Bukhari a wajen malamin sa yayi karatu a wajen Imam Bukhari sannan Imam Tirmidhi ya ji daga Imam Muslim shi ma yana daga cikin wanda Abu Isa Tirmidhi ya ji hadithi daga gare shi sai dai an ce bai ruwaici hadithin Muslim ba a cikin Jami'u Tirmidhi sai hadisi guda daya kamar yanda Zahabi ya faɗa cikin At-Tazkiratul Huffaz a wajen tarjamar Imam Muslim yace rawa anhu Tirmidhi hadithan wahidan yace Imam Tirmidhi ya ruwaici hadisi guda daya daga Imam Muslim to idan har mutum zai ruwaici hadisi guda daya a wajen ka a kira shi ɗalibin ka to ina ga wanda yake karatu da yawa ko ya karanci hadisi da yawa shi yasa Al-Hafiz Al-Iraqi a cikin sharhin da yawa Tirmidhi yake cewa Imam Tirmidhi a littafin sa Jami' bai ruwaici wani abu ba daga Imam Muslim sai wannan hadisin ahsu hilala sha'ban li ramadan wannan shi kadai ne hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaita kuma ya rubuta shi cikin Jami' din sa daga Imam Muslim wa huwa fi riwayatul aqran kuma wannan hadisin yana daga cikin riwayatul aqran wato ruwayar tsare ku da sa'annin juna ana kiranta riwayatul aqran domin da shi Al-Hafiz Al-Iraqi da Abu Isa Tirmidhi sun yi tarayya fi kathirin min shuyukhihim a cikin da yawa daga cikin abinda suka samu daga malaman su to wannan yana daga cikin abinda malamai suka faɗa akan shi Abu Isa At-Tirmidhi sannan kamar yanda muka faɗa waɗanda suka ya karantar akwai Makhul bin Al-Fadl akwai Muhammad bin Mahmud ibn Ambar haddatha anhu, wannan sun yi tahdithi daga gare shi. Sannan akwai Abd bin Muhammad, akwai Haytham ibn Kulayb, akwai Ahmad ibn Ali, akwai Abul Abbas al-Mahbubi da wasu su da yawa. Sannan wa haddatha an al-Imam al-Bukhari aidan hadithain, an ce ya wato haddatha an al-Bukhari, ya zantar da hadisi da yaji daga Imam al-Bukhari hadisai guda biyu a cikin shi littafin sa Jami. Akwai hadithin Ibn Abbas fi qaulillahi azza wa jal, ma qata'tu min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Imam at-Tirmidhi ba'da ikhrajihi fi tafsir surah al-Hashr, bayan ya fitar da wannan hadisin a cikin tafsirin surah al-Hashr, yace sami'a wato afwan, daga cikin hadithan da Imam al-Bukhari shi ma ya ji su daga wajen Imam at-Tirmidhi kenan, kaga malamin sa ne ma ya jawo hadisai guda biyu daga wajen Abu Isa Tirmidhi. Daga cikin hadithan da Imam al-Bukhari ya ji a wajen Abu Isa Tirmidhi akwai wannan hadithin na tafsirin fadin Allah, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah wal yukhzi al fasiqin, cikin suratul Hashr. Shi kansa Imam Abu Isa Tirmidhi yake cewa sami'a minni Muhammad bin Isma'il hadha al hadith, yace Muhammad bin Isma'il al-Bukhari ya ji wannan hadithin daga gare ni. Hadithi na biyu suka ce hadithin Abi Sa'id, inda yake cewa ya Ali, hadisin sayyidina Ali, wato ya Ali la yahillu li ahadin an yujniba fi hadha almasjid ghairi wa ghairika, duk da cewa hadisin Imam al-Bukhari ya da'afa shi. Imam at-Tirmidhi bayan ya fitar da wannan hadisin cikin darajojin sayyidina Ali radiyallahu anhu, sai ce qad sami'a Muhammad ibn Isma'il minni hadha alhadith, yace wato Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ya ji wannan hadisin daga wajena. Kaga kenan akwai hadithai guda biyu da Imam al-Bukhari ya ji daga Abu Isa Tirmidhi. Imam al-Zahabi yake cewa Ibn Hibban a cikin Kitab al-Thiqat ya ce kana Abu Isa mimman jama'a wa sannafa wa hafiza wa zakara, wato Imam Abu Isa Tirmidhi malami ne daga cikin wanda ya tattara hadisai, yayi tasnifi, ya haddace. Sannan Abu Sa'id al-Idrisi yace kana Abu Isa yudrabu bihi al-mathal fil hibs, yace Abu Isa Tirmidhi yana daga cikin malaman da ake buga misali da su a hadda, mutum ne da Allah ta'ala ya bashi zakira, yana daga cikin wa'inda ake buga misali da su a cikin wato abin da ya shafi hadda. Shi yasa Al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi yake cewa sami'tu Umar bin wato Umar yaqul matal Bukhari falam yukhallib bi Khurasan mithla Abi Isa fil ilmi wal wara waz zuhd, yace Imam al-Bukhari lokacin da ya rasu a garin Khurasan bai bar wanda ya wuce Abu Isa Tirmidhi ba a ilimi da tsantseni da zuhudu, baka hatta amiya. Abu Isa Tirmidhi saboda zuhudin sa ma'abocin kuka ne, yayi kuka har sai da ya makance. Wa baqiya dariran sinin, ya zauna cikin yanayi na makanta tsawon wasu shekaru. Ina fatan gane. Al-Hafiz a cikin Taqribut Tahzib, a cikin Tahzibut Tahzib afwan, yake cewa qala al-Idrisi kana Tirmidhi ahadul a'imma, yace Imam at-Tirmidhi ahadul a'imma alladhina yuqtada bihim fi ilmi al-hadith, ɗaya ne daga cikin manyan jagororin da ake yin koyi da su a ilimin hadisi. Sannafa al-jami'a wat-tawarikha wal-ilal tasnif rajulin 'alimin mutqinin, al-Idrisi ke cewa Imam Abu Isa Tirmidhi ya sannafa littafin Jami'ut Tirmidhi da tawarikh da al-ilal al-kabir, kuma tasnifi irin wanda yake kai da ka karanta littafin sa ka san mutun ne malami mutqin. Kana yudrabu bihi al-mathal fil hifz, shi ma al-Idrisi yake cewa Abu Isa Tirmidhi wato malami ne da ake buga misali da shi a abin da ya shafi hadda. Ina fata an fahimta. To manya-manyan tasanif da kuma masu amfani da yawa cikin littafin Abu Isa Tirmidhi akwai Al-Jami, wa fi akhirihi akwai Kitabul Ilal, a cikin ƙarshen wannan littafin akwai ainihin wato Kitabul Ilal. Wa kad jama'a fihi fawaid hasana, ya tattara fa'idoji masu kyau a ciki. La yakhfa qadruha ala man waqafa alaiha, duk wanda ya tsaya ya karanta wannan littafin wato fa'idojin da ke ciki ba za su zama koyayyu ba a wajensa. daga cikin at-tasnif din ima wato abubuwan da ya wallafa akwai al-ilalul kabir kamar yadda muka ambata wa huwa mustaghanin an at-tawsif wannan ba ma sai an bada sifar sa ba dan haka wa fihi mu'dhamun naqal an shaykhi al-bukhari daga ciki akwai littafin sa shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan wa huwa ahsanul kutubi al-mu'allafa fi hadha al-bab yana daga mafi kyawun littafin da aka rubuta shi a wannan babi na tattara shama'il dabi'u da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne wanda akwai albarka a cikin sa yana da wallafa wallafe kaman at-tarikh wa zuhud wal asma wal kuna kama fi tadrib ibn al-khallikan ya faɗa haka kaman yanda as-sam'ani shi ma ya faɗa haka yace imam abu ibn al-khallikan da as-sam'ani suka ce imam at-tirmidhi ya rasu a al-qaryar buk a shekara ta 279 an haife shi shekara ta 209 ya rasu shekara ta 279 an ce yana da shekara 70 a duniya ya rasu ya ambaci wannan a cikin littafin sa al-ansar ga wani dan tambayi Imam Abu Isa Tirmidhi ya kai dan uwa ka sani imamun mashhurun thika wato imami ne kuma mashhuri kuma thika hafizun mutqin muttafaqun alai wato hafiz ne a ilmin hadisi kuma mutqinun wanda malamai sun ittifaki akan haka al-hafiz a cikin at-taqrib yace ahadul a'immati thika ahadul a'imma Abu Isa Tirmidhi dai ne daga cikin a'imma thikatun hafizun haka al-hafiz abu ya'la shi ma yace muhammad ibn isa ibn saura ibn shaddad al-hafiz thika muttafaqun alayhi lahu kitabun fi sunan wa kalamun fi jarh wa ta'dil rawa anhu ibn mahbub wa ajilla bi marwa yake cewa abin ban mamaki kuma anan game da ibn hazm duk wannan yaban da malamai suka yi wa abu isa tirmidhi to shi a wajen Ibn Hazm majhul ne da aka shi Abu Isa wato Abu Isa Tirmidhi da littafin nasa Jami'u Tirmidhi shi Ibn Hazm bai yadda da su ba da aka in ka tambaye shi Abu Isa Tirmidhi kawai cewa zai majhul an gane ko majhul da aka radda alaihi almuhaqqiqun min ahli alilm bil hadith manyan malamai ma abota sanin hadisi muhakkikai sun yi raddi ga shi Ibn Hazm al-Hafiz al-Dhahabi cikin Mizanul I'tidal yace Muhammad Ibn Isa Ibn Saura al-Hafiz Abu Isa Tirmidhi sahibul Jami' thiqa mujma'un alai wal iltifat ila qawli Abi Muhammad Ibn Hazm yace kar ku saurari maganar Abu Muhammad Ibn Hazm fihi da yayi akan Ibn da yayi akan Imam Tirmidhi fil fara'id a cikin wato al fara'id min kitabil isal a wani littafin sa al isal anan ne yace innahu majhul da aka tambaye shi Abu Isa Tirmidhi anan littafin sa yace innahu majhul fa innahu ma arafa wala adra bi wujud al jami' wal ilal alladhi lahu inta dan shi Ibn Hazm bai san Imam Tirmidhi ba bai san da wani Jami'u Tirmidhi ba da littafin al-ilal to tunda bai san Tirmidhi ba wai zai san malit saban nasa ba da haka shi a wajensa majhul an gane ko ga wata fa'ida da ita ma ya kamata mu santa kana Abu Isa Tirmidhi fi akhir umrihi dariran karshen rayuwar Abu Isa Tirmidhi ya makance laqtilaf bi wannan magana ce da babu wani sabani a cikin ta wa inna mal ikhtilafu bi annahu inda kawai malamai suka dinga sabani shin an haife shi dama can makaho ne ko kuma ya zama makaho ne daga baya bayan da yana gani to anan ne aka ce wasu suka ce innahu wulida akmah an haife shi ma a haka a makance wa qila wasu suka ce ala bal ba haka bane ya makance ne fi akhir umrihi a karshen rayuwarsa wal haqqu thani na biyan shine gaskiya cewa yana gani haka aka an haife shi da ganin sa amma daga baya Allah ta'ala ya jarabce shi da laruran makanta wa qala wa hadha ma al hikayati al mutaqaddima an at-tirmidhi ani fi hibzi
fa'ida wata fa'idar daban qad arabta an nasma at-tirmidhi muhammad yanzu ka san cewa sunan abu isa sunansa muhammad al-kunyar sa shine abu isa wa qad ikhtara at-tirmidhi kunyatahu ala ismihi shi imam at-tirmidhi ya fi san ma ka kira shi da abu isa fiye da sunansa ya fi zabar a kira shi da al-kunyar sa fiye da a kira shi da sunansa an gane ko da haka shi baya yin fas baya ta'abiri game da kansa illa bi abi isa inda zai fadi kansa sai ya gaya ma shi sunansa abu isa shi yasa kariha ba'dul ulama at-takanni bi abi isa duk da cewa wasu malaman suna ganin makaruhi ne yin al-kunya da abu isa al-makayi al-kay al-kunya da abu isa a wajen wasu malaman makaruhi sabida wani athar da ibnu abi shayba in kun tuna mun karanta ina jin a wani littafi wani karatu ne muka yi maganar al-kunya wannan littafin tarbiyatul aulad fi dawil kitabi was sunna na fata an gane sannan mun dan sake tattauna wannan matsala a cikin muktasar zadil ma'ad ibn abi shayba ya fitar a cikin musannaf dinsa babu ma yukrahu lirajul wai babin da yake magana akan an karhanta mutum an yukutana bi abi isa ay masa al-kunya da abi abu isa yace haddathna al-fadl bin dukay am musa bin ali an abihi anna rajulan iktana bi abi isa wai wani mutun yayi al-kunya da abu isa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace inna isa la abalahu yace shi fa isa ba shi da uba ana cewa kai ne abu isa ai shi isa ba shi da uba an gane ko ya kuma fitarwa da shi ainihin wato ibni abi shayba a cikin musannaf dinsa cewa haddathna al-fadl bin dukayn an abdullah bin umar bin hafs an zaid bin aslam an abihi anna umar bin al-khattab darababna lahu wai sayyidina umar ya taba dukan wani dansa iktana bi abi isa da yake wa kansa al-kunya da abu isa fa qala sayyidina umar yake cewa inna isa laysa lahu abu kamar da ana kyamatar da mutane saboda annabin Allah Isa alaihi salam ina fata an gane da haka shi Isa laysa lahu abun sayyidina Umar yace wa dansa kace kai ne abu Isa ai shi Isa ba shi da baba amma manyan malamai sun bada amsa game da wannan hadithin na farko sun ce hadithi ne mursal cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ainihin wato yace inna Isa la abala da yaji wani mutum yayi alkunya da abu Isa wannan hadithin mursal shi kuma hadithi na biyu mawqufi maganar sayyidina Umar ya da kidansa akan ya yi wa kansa alkunya da Abu Isa wannan shi kuma mawqufi yace to mu dauka ma hadithin ya inganta marfu'i ba wai ana hana yin alkunya da Abu Isa bane bal fihi bayanul amrul waqi wato ana yi min bayani ne na abin da ya faru bi anna Isa la abalahu in ka kira kanka Abu Isa a ce eh to ka iya kira kanka Abu Isa amma shi annabin Allah Isa na farko to shi kuma ba shi da uba ina fata an gane wa inna ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dalika lahu mizan wasu malaman ma suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam mu dauka hadithin ma ya inganta ba mursal bane to annabi ya gaya wannan mutum ne haka yana masa kakaci yana masa raha ya sunan ka yace ai ni Abu Isa yace to ai shi Isa ba shi da uba an gane ko kama qala lirajuli istahamalahu kamar yanda annabi yana yin irin wannan raha din kamar yanda ya taba cewa wani mutum da yace amma kin Allah ka dauke ni sai yace to inni hamiluka ala waladin naka yace to karka samu damuwa zan dauke ka akan dan taguwa fa qala ya rasulullahi ma asna'u bi waladin naka yace amma kin Allah dan taguwa kuma me zan yi da dan taguwa kuma ya dan taguwa zai iya dauka ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hal talidul ibul illa nuk yace to raƙumi me yake haifa ba raƙumi ba ma'ana ai koda babban ne ai haifa sa ake ka an gane ku kaga shi sai ya dauki abin dan kankani yake ne bi sai yace zan dauke ka akan dan taguwa sai yace to ai din raƙumin da kaga ni haifa sa ake ai taguwa ce ta haife shi an gane ko akhrajahu at-tirmidhi wannan hadisin imam at-tirmidhi shi kansa ya kawo mana wannan hadisin zamu karanta shi a babul mizah babul raha an gane ko yawa da aka ba matsala dan in kana da da Isa a ce maka Abu Isa baka da matsala an gane ko fa'ida ta gaba al-allama ash-shah abdul aziz a cikin bustanul muhaddithin yace al-hakim at-tirmidhi ana samun matsala wato shi at-Tirmidhi din nan ba mutum daya bane ake kiransa kamar yanda kun tuna lokacin da muka zo karatun hikmatu min at-Tarikh Ibn Hajar ba guda daya bane Ibn Hajar al-Asqalani ba guda daya bane kamar yanda muka ce Ibn Jarir al-Tabari ba guda daya bane daya nagartacce daya kuma aka san haka ina fata an gane to shi kansa ana samun matsala wani lokacin kaji an ce rawahu at-Tirmidhi sai ka dauka shi at-Tirmidhi Abu Isa to ka gane wannan al-Hakim at-Tirmidhi sahibu nawadir al-usul akwai wani da ake kiransa Hakim at-Tirmidhi yana da wani littafi nawadir al-usul ghayra Abi Isa at-Tirmidhi ba fa shine Abu Isa at-Tirmidhi mai Jami'u at-Tirmidhi ba an gane ko yau ba shi bane ba shi bane wanda zaka ji ana fadar hadisansa fistihahis sitta a cikin kutubu sitta sahih din nan imam at-Tirmidhi to ba wannan Hakim at-Tirmidhi din bane wa amma nawadir al-usul ba akthar ahadithu domin shi kansa nawadir al-usul wannan littafin na shi Hakim at-Tirmidhi mafi yawan hadisansa masu rauni ne ba al'akari da su wa aktharul juhal amma da yawa wa'inda ba su sani ba yadhunnuna suna tsammanin annal Hakim at-Tirmidhi shi Hakim at-Tirmidhi huwa Abu Isa at-Tirmidhi shine Abu Isa at-Tirmidhi kamar yanda Dr. Malam Kabiru Maru Allah ya kara masa lafiya yake cewa cikin tahqiqi da takhriji da yawa Muqtarul Ahadith yace ya ga me Muqtarul Ahadith ji ya dan samu wannan kuskura sai ya kawo hadisi na Hakim at-Tirmidhi ne amma sai ya jingina shi zuwa ga Abu Isa at-Tirmidhi ina fata an gane da haka suna jingina waɗannan hadisai masu rauni na shi Hakim at-Tirmidhi sai su jingina wa Abu Isa at-Tirmidhi da haka wannan shi ma sai mutun ya fahimci haka wa yaz'umuna kuma suna cewa annaha fi Jami'u at-Tirmidhi sai kace sai yace ai wannan hadisi yana cikin Jami'u at-Tirmidhi kuma sai ka koma ka duba Jami'u at-Tirmidhi daga farko har ƙarshe kaga ba wannan hadisi saboda hadisin yana cikin nawadirul usul na shi Hakim at-Tirmidhi to sai malai yake cewa maka al-mashhur bi-Tirmidhi min a'immatil hadith talata wa'inda suka shahara da sunan Tirmidhi cikin malaman hadisi mutun uku ne akwai na farko Abu Isa sahibul Jami wanda zamu karanta littafinsa kenan Abu Isa at-Tirmidhi shine na farko akwai na biyun su Abul Hasan Ahmad ibn al-Hasan shima al-mashhur bi-Tirmidhi al-Kabir shi kuma ya fi shahara da at-Tirmidhi al-Kabir akwai wannan sannan at-Thalith na ukun su akwai al-Hakim at-Tirmidhi shi kuma sunansa Abu Abdullah Muhammad bin Ali ibn al-Hasan ibn Bishr al-Zahid al-Hafiz al-Mu'addin sahibu at-Tasanif wa huwa mashhurun bil-Hakim at-Tirmidhi shi kuma an fi saninsa da Hakim at-Tirmidhi ina fata an gane ka koma Imam Adh-Dhahabi yayi wannan bayanin a cikin Tadhkiratul Huffaz wata fa'ida ka sani annal imama Aba Isa at-Tirmidhi Abu Isa at-Tirmidhi ma imamatihi wa jalalatihi fi ulumil hadith duk da girmansa da ya kai kololuwa a ilimin hadisi da kasantuwarsa min a immati hadha sha'an yana cikin manya-manyan malamai masana a wannan sha'ani na ilimin hadisi duk da haka mutasahilun mutun ne mai sassauci mutasahilun mai yin tasahuli ne fi tashihil ahadith wa tahsinha yana daga cikin al-mutasahilun wadanda suke da sassauci wajen nan da nan zasu inganta hadisi ko su hassana shi adh-dhahabi imam adh-dhahabi a cikin mizanul ihtidal wajen tarjama kathir ibn abdullah ibn amr ibn auf al-muzani sai wajen tarjama wannan mutum sai ya ce qala ibn ma'in game da wannan mutum kathir ibn abdullah sai ya ce laysa bi shay'in imam shafi'i da imam abu daud suka ce rukunun min arkanil kadhib wannan kathir ibn abdullah yana cikin shikashikan ƙarya rukunun min arkanil kadhib imam ahmad daraba ala hadithi imam ahmad shi ma baya amfani da hadithin sa yana in an ce shine ya rawaito hadithi yana watsar da hadithin Addara Qutni da waninsa suka ce matrukun wannan Kathir bin Abdullah din matruk ne Abu Hatim yace laysa bil matin yace ba shi da karfi wannan Kathir bin Abdullah Imam an-Nasa'i yace laysa bi thika yace ba thika bane Mudarrib bin Abdullah al-Madani yace ra'aitu wa kana kathirul khusuma, shi ma yace na ganshi mutun ne mai yawan husuma. Lam yakun ahadun min ashabina ya'khudhu anhu, yace ba ɗaya daga cikin malaman mu da yake karba hadisi daga Kathir bin Abdullah ila qauli, har zuwa fadin da yake cewa wa amma Tirmidhi, duk da yanda malamai suka yi wannan Kathir bin Abdullah rubdugu wajen rashin ingancin sa, amma Abu Isa Tirmidhi rawa min hadithi, ya ruwaita daga hadisin sa, kaman hadisin as-sulhu ja'izun bainal muslimin, kuma wasahahu, da ya ruwaita hadisin kuma ya inganta shi. Bali hadha la ya'tamidu al-ulama, shi sa malamai ba sa dogara ka tokan ala tasihihi Tirmidhi akan ingantawar Imam Tirmidhi. Intaha, wannan magana ka koma cikin mizanu na ijdal zaka ganta. Haka wajen tarjamar Yahya, wato a cikin shi mizanu na ijdal din Imam Az-Zahabi, wajen tarjamar wani da ake kiransa Yahya bin Yaman, ba'da zikir hadithi bin Abbas, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bayan ya ambaci hadithin Ibn Abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dakhala qabaran, wai annabi ya shiga makabarta ko ya shiga kabari, fa usrija lahu sirat, sai aka haska masa ainin wato fitila. Kaga wannan hadithin hassanahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya hassana shi, ma'a dha'fi thalathati bi, tare da cewa akwai mutum uku duk da'ifai ne a cikin hadithin. Da aka fala yughtaru bi tahsini Tirmidhi, ba a ruduwa dan Imam Tirmidhi ya ce hadithi sahih hasanun ne ko sahihi. Haka a tarjaman Muhammad al-Hasan ibn Abi Yazid al-Hamdani al-Kufi, yace Ibn Ma'in yace sami'ina minhu wa lam yakun bi thiqa, yace wannan al-Hamdani al-Kufi din ba thiqa bane. A wani lokacin ma kala sai kaji yace kala yakribu, yana dan dana ƙarya. Imam Muhammad yace ma arahu yusawwi shay'an, yace ba komai bane, bai daidai da wani, ba shi da wani ainihin wato abin da za a dauka ta tare da shi. Imam An-Nasa'i yace matrukun, Imam Abu Dauda yace da'ifun, wani lokaci ma yace kazzabun, sannan thumma ba'da zalika, bayan duk wannan bayani, ba'da zalika hadithu Abi Sa'id qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-rabb tabaaraka wa ta'ala man shagalahu al-Qur'an, sai aka kawo hadithin da wannan mutum ya ruwaita, wai manzo Allah ce duk wanda alqur'ani ya shagaltar da shi an zikiri gabarin ambatona wa mas'alati da roƙona, to zan bashi fiyayi mafificin abinda na ba wanda ma suka roke ni. Alhadith hassanahu Tirmidhi, annan hadisi Imam Tirmidhi ya hassana shi, ko ba za a hassana shi ba. Al-Hafiz a cikin Az-Zailai cikin Nasbur Raya yace Imam Tirmidhi rawa min hadithil Minhal, kuma yayi ruwaya daga hadithin Minhal, wato al-Minhal Khalifa, an al-Hajjaj bin Arqa an Ata ibn Abi Rabah an ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala qabran laylan fa usrija lahu siraj. Al-hadith qala hadithun hasan, Imam Tirmidhi yace wannan hadithi ne hasan, wa unkira alai, kuma an masa inkari, li anna madarahu ta ko ina an ka zagaya ka biyo wato can din hadithin, ma'ana isnadin hadithin yana dawowa da kai ne ala al-Hajjaj ibn Arqa wa huwa mudallis wa lam yadhkur sama'an, kuma idan malami yana yin tadlisi ba a karbar ruwayarsa sai in ya sarraha bi tahdith, sai ya sarraha bi sama'a. Ina fata an gane. To wannan mu aje wannan, insha Allah ba ma san mu nitsa dai akan wannan. Sannan ga wata fa'idar daban, ka sani anna Aba Abdullah al-Hakim shi ma yana daga cikin mutasahilut, wannan ba sai mun dauke ta ba, dan yana so ya kwatanta mana irin tasahulin Imam Tirmidhi da tasahulin Abu Abdullah al-Naisaburi, Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi. Al-Qari a cikin Awailul Mirqa Sharhul Mishka yana cewa a ala asani da Tirmidhi, wato mafi daukakar isnadin Imam Tirmidhi, ma yakunu wasidatani bainahu wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam, shine hadithin da ya zama tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam tsali biyu ne, wasida biyu ne. Walahu hadithun wahidun fi sunanihi, yana da hadithi guda daya a cikin sunan dinsa, bi hadha tariq, da yake da irin wannan hanyar, wanda tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam wasida biyu ce. Wa huwa ya'ti 'ala an-nasi zamanun, shine hadithin ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim, ala dinihi kal qabidi ala al jamra. Hadithin da yake cewa wani zamani zai zo wa mutane yayi ko sauran mintuna, to wato yake cewa wato wani zamani zai zo wa mutane mai hakuri a cikin mutane wajen riko da addinin sa kamar wanda yake rike da garwashin mutane. Fa isnadu aqrabu min isnad al-Bukhari, kaga wannan isnadin hadithin yafi kusanci zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da isnadin Imam al-Bukhari da Muslim da Abi Dawud. Fa inna lahum thulathiyat, domin Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud su ma suna da wasu isnadai da ake kira thulathiyat, wanda tsakanin su wasu da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne, wato abin nan tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu dar uku ne. To sai Malam Muhammad Abdulrahman Mubarak Furi yace wannan magana ta alƙari da ya kawo ta cikin Awailul Mirqa ba haka take ba, domin Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan hadithin a cikin Jami' din sa fi Kitabul Fitan. Haka ba kamar yanda kaji shi, haka haddathna Isma'il ibn Musa al-Fazari ibn Ibnat as-Suddi al-Kufi haddathna Umar ibn Shakir an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yati ala an-nas zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal-qabidu ala al-jamra. Hadha hadithun garibun, shi ai wajen Imam Tirmidhi ma wannan hadithin garib ne min hadha al-wajh intaha. Da aka falaisa baina Tirmidhi wa baina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi isnad hadha al-hadith wasitatani, da aka tsakanin Imam Tirmidhi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan isnadin ba wasita biyu bane, bal fihi thalathu wasa'id, wasu dan shi ma uku ne ba biyu bane, Isma'il ibn Musa, Umar ibn Shakir, Anas ibn Malik, kaga wasu dan mutum uku ne. Fa hadha alhadith thulasi, da haka wannan hadithin shi ma thulasi ne. Walaysa isnadu aqrabu min isnad al-Bukhari, kuma wannan ba za a ce isnadin sa yafi kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da isnadin Bukhari da Muslim da Abi Dawud ba, kamar yanda shi al-Qari yake fada a cikin Awailul Mirqa. Na fata an gane. To, wato in ba warware wannan abubuwan muka yi ba za mu shiga karatun ne mai ta koma a baya. Sai kuma tattauna da malamai suka yi game da Imam Tirmidhi, wasu daga cikin malamai sun ce ba Hanafi, yana bin mazhabar Hanafiya ne. Sun riya cewa annal Imam Aba Isa Tirmidhi kana Shafi'iyyil madhhab, wasu kuma suka ce a ba Shafi'i ne. Wa ba'dhum qalu innahu kana Hanbaliyyul madhhab, wasu kuma suka ce ba Hanbali ne shi Imam Abu Isa Tirmidhi, ba Hanbali. Wa hadha qawluhum bi afwahihim, wannan abinda suka faɗa da bakunan su kenan. Wa batilun ma yaz'umuna, kuma abinda suka faɗa ba haka bane. Wal haqqu, zance na gaskiya, Imam Abu Isa Tirmidhi lam yakun Shafi'iyyan wala Hanbaliyyan kama annahu lam yakun Malikiyyan wala Hanafiyyan. Imam Abu Isa Tirmidhi baba Shafi'i bane, baba Hanbali bane, kamar yanda baba Maliki bane, baba Hanafi bane. Bal kana huwa rahimahullah, Imam Abu Isa Tirmidhi rahimahullah min ashabil hadith, yana cikin malaman hadithi shi, muttabi'an lisunna. Abu Isa Tirmidhi shi yana bin sunna ne, amilan biha, kuma mai aiki da sunna, mujtahidan, mujtahidi ne, ghayra muqallid, shi ba muqallidi bane, ba muqallidi bane li ahadin min ar-rijal. An gane ko? Wa hadha zahirun, wannan kuma shine bayyanannen zance liman qara'a jami'ahu, ga duk wanda ya karanta Jami'u Tirmidhi din sa. Wa am'ana an-nazara wa tadabbara fihi, inda yayi tsayya zurfafa tunani, yayi tadabburi cikin Jami'u Tirmidhi zai gane Imam At-Tirmidhi baya nasabtuwa zuwa ga wata mazhaba. Wala ajabu, amma abun mamaki, annahum kaifa za'amu annahu kana Shafi'iyyan, me yasa suka ce shi ba Shafi'i ne, aw Hanbaliyyan, alam ya'lamu annahu, ban san cewa Imam Abu Isa Tirmidhi law kana Shafi'iyyan muqallidan lil Imam Shafi'i, da ba Shafi'i ne mai takallidanci ga Imam Shafi'i, la rajjaha madhhab Imamihi Shafi'i fi jami'il mawadi'il mukhtalif fi fiha. To da an samu yana rinjayar da mazhabar malamin sa a dukkan matsalolin da malamai suka yi sabani, aw aktharuha ko mafi yawa ala madhhabi gairi wa hamahu wa nasarahu wa ayyadahu kama huwa sha'anul muqallidin da ya taimaki mazhaban malamin sa ya bata kariya ya karfafe ta kaman yanda wannan sha'adin masu takalidanci da mazhaba haka suke in aka samu sabani sai su karkata zuwa ga mazhabin su lakinnahu lam yaf'al zalika ba imamu Abu Isa Tirmidhi bai haka ba bal radda bal ma yayi raddi fi ba'dil mawadi'a wa surare min kitabi a wannan littafin nasu Jami'u Tirmidhi qaulan Shafi'i yayi raddi a wato akan maganganun Imam Shafi'i a wurare daban-daban na fata an gane an ce lokaci yayi to insha Allah za mu tsaya nan abinda muka karanta yayi zuma daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.